أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayanka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na alhamishi. Yau muna 10 ga wata na Rajab, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a shekara ta 1441, wanda haka in ya dace wa 5 ɗin watan uku miladiya ta 2020. Insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 13 a cikin littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'uha, hukumce-hukumcen da suke da alaƙa da jana'iza, sannan kuma da irin bid'o'in da aka kimsa a cikin wannan ɓangare aka zuba su a ciki alhali ba sa ciki. A sati da ya gabata malam ya mana magana akan, ko kuma yana mana magana akan abin da ya shahi an-na'yu al-ja'iz. Bimana an-na'yu shine shelanta mutuwa, ko kuma kururuta mutuwa da za a yi da ba da labari akan cewa wani ya rasu. To wannan shedanta mutuwa, kamar yadda malam ya ambata mana a wancan sati, akwai kalan da yake haramun ne, sannan kuma akwai kalan da yake babu laifi mutum zai iya yi. Insha Allah ta'ala kenan kusan a yau za mu tashi magana akan abin da ya shahi an-na'yu, irin shelanta mutuwa wanda za a iya yi, wanda shine malai ke cewa bayan yayi maganganu akan abin da ya shahi an-na'yul ja'iz, ya kawo magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda yana kiyo muhara daga harkon an-na'yul ja'iz. Malai ke cewa yajuzu i'lanul wafati idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliyya, wa yajuzu ya halatta i'lanul wafati ashilanta cewa wani ya rasu, idza lam yaqtarin bihi ma yushabihu, idan ba a hada wannan shelantawan ba da wani abin da yake kamanceceniya da na'yal jahiliya, irin shelan mutuwa na mutane jahiliya. Malai yace wa qad, kuma zai iya mayuwa yajibu zalika, a ce haka in yama ya wajaba, bi mana a hadiya mutane cewa wani ya rasu saboda a yi mishi addu'o'i na Allah ya gafarta mishi da sauransu. Malai ce yana yiwa a wani lokaci wannan abu ya zamanto ma ya wajaba ne, idza lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi min al-ghusli wat takfini was salati alayhi, idan zamanto a cikin mutanen da idan zamanto misali ya rasu a wani wajen da ana ga cewa in ba haɗi ma ƴan uwa musulmi ba, to lalle tabbas za a babu wanda zai iya tashi ta hanyar ya sabke haƙƙin wannan mutumin da ya mutu ta ɓangaren wanke shi da ɓangaren sa mishi likafani, shi ne at-takfin. Kenan a wanke shi wanka irin na addini, sannan kuma a zo a sanya mishi likafani irin yadda addini ya yi bayani, sannan kuma was-salati alaihi, da yi mishi sallah. Malai ce wa nahawi zalika, da wasu abubuwa makamantan wannan. Idan zamanto ana ga babu wanda za su mishi irin wannan abu, to babu lahi za a yi shelantawa a ce wane ya rasu, kenan a samu ƴan uwa musulmi su zo su sabke wannan haƙƙin. Sai malai ke cewa fihi ahadisun, akan wannan magana da malai yake ba yana yin ta bane ba haka kawai fatawa daga cikin aljihun sha, bal inma akwai ahadis, akwai hadisai da yawa wanda suke tabbatar da wannan magana. Malai ce al-awwal, hadisi na harko, an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na'an najashiyya, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na'an najashiyya, manzo Allah ya shelanta mutuwar Najashi, fil yawmin ladhi mata fihi, a ranan da Najashi ya rasu. Kaga Najashi ya rasu a cikin wasu mutane wanda babu zancen abin da ya shahi a wanka wanda addini ya yarda da shi, sannan kuma da likafani da musulunci ya yarda da shi, sannan kuma da yi mishi sallan da musulunci ya yarda da shi. Ko a dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa sahabbai cewa a yau Najashi ya rasu. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla, sai manzo Allah ya huta zuwa ga hilin idi. Idan aka ce musalla shine hilin idi, mana inda ake zuwa idan wasu abubuwa sun kama kenan aje can ayi. yana zuwa hirin irin na fasaffa bihim sai yayi sahu sahu da su sahabbai sai shi ya shiga gaba wa kabbara arba'an mazalla yayi kabbara guda hudu kaga na jashi ya mutu a kasar Habasha shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ina yana garin Madina amma kuma saboda a can babu wanda zai mishi wannan aikin sai manzo Allah ya tsaya daga garin Madina anan ya mishi sallah to kaga wannan yana nuni akan cewa kenan halaccin shelan ta mutuwar mutum idan ya mutu a wurin da ake ga cewa ba wanda zai iya safke haƙin da yake wajibi akai a safke to anan kuma kabbara ita ce ta shahara galibi gawa ana mata kabbara guda hudu ko kabbara ta farko a karanta suratul fatiha kabbara ta biyu a karanta salatul ibrahimiyya kabbara ta uku amma shi mutumin da ya mutu addu'a kabbara ta hudu a yi mishi addu'a a ƙara mishi addu'a kuma amma sauran musulmi su ma addu'a malaka akhrajahu shaykhani wannan al-imam al-bukhari da imam muslim suka zo da su da wasu daga cikin malamai sai ya ce wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi fi mukhtalafi turuqihi fil mas'alati 60 الحديث السابع مالك يتا wannan hadisi karashin bayani akan shi zai zo a mas'ala ta 60 wanda za ta zo anan gaba yanzu muna cikin mas'ala ta 7 ce a cikin mas'ala ta 60 wanda za ta zo anan gaba mali yace zai kawo hadisin bi jami'i ziyadatihi da dukkan hanyoyin da hadisin yazo da kare-karen da aka samu a cikin shi duka malan zai kwaso su waje guda wanda suka tabbata yazo ya bayani akan su mali yace al-hadith sani hadisi na biyu wanda shi ma yana nuni akan cewa an-na'yul ja'iz bi ma'ana babu laihi za iya shelanta mutuwan mutum a wani hali mali yace an Anas radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama akhadha ar-rayata zaidun fa usiba thumma akhadha ja'farun fa usiba thumma akhadhaha abdullah ibn rawaha fa usiba wa inna aynay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama latadhrifan thumma akhadhaha khalid ibn al-walid ثم من غير إمارة ففتح له أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله مالك تا حديث أنس الله قال الرأى قريشة كيشيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله كي أمبتا تا أخذ الراية زيد فأصيب وانا لوكا تا من ذا الله يا أي كاسو وجنوني يعني على إن من ذا الله شبه هتبا جزاسو هتا توتا تا مسلمتي drapo na musulunci sai manzo Allah ya dauka sai ya baiwa Zaid dan Sabit yace in an kashe Zaid Ja'far ya dauka in an kashe Ja'far sannan Abdullah ibn Rawaha ya dauka wannan uku su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaidance da aka je sai aka kashe guda uku gaba daya tuta barin za a yade sai Khalid ibn al-Walid ya dauke ta wanda zamu zo mu ji karin bayani akan shi Khalid ibn al-Walid da ma wasu daga cikin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake manzon Allah yake cewa yanzu lokacin da suna can wajen yakin shi ko manzon Allah ya hau munbari a garin Madina yake ce musu akhadha rayata zaidun zaid ya rike wannan tutar ta musulunci fa usiba sai aka kashe shi summa akhadha summa akhadha ja'farun sannan ja'far ibn abi talib shi ba ya doka fa usiba shi ma aka kashe shi summa akhadha abdullah ibn rawaha sai abdullah ibn rawaha ya amshi wannan tuta fa usiba shi ma aka kashe shi ana sai ke cewa wa inna aynay rasulillahi sallallahu alaihi wasallam latadhrifan lokacin da manzo Allah yake wadannan maganganu idanun shi suna zubar da hawaye yace summa akhadha khalid ibn al-walid daga lokacin sai Khalid ibn al-Walid sai ya dauki wannan tutar yace yake cewa min ghairi imaratin ba tare da an jagorantar da shi ba kaga manzo Allah suwa yasa jagoranci Ja'far da Zaidu da Abdullah ibn Rawaha amma manzo Allah bai ambaci ba Khalid ibn al-Walid amma lokacin da waɗannan ukun gaba daya kashe su sai Khalid ya dauka manzo Allah yake cewa min ghairi imaratin ba tare da an jagorantar da shi ba fa futiha lahu sai Allah ya tabbatar da budi a hannun Khalid ibn al-Walid to wannan shi ma kaga dalili ne akan cewa an shelanta mutuwan mutum kaga waɗannan bala sun rasu kaga Zaid ya rasu Ja'far ya rasu Abdullah ibn Rawaha duka sun rasu manzala labarin da yake bada akan sun mutu ne labari ne yake bada akan cewa sun rasu kaga kenan annayul jaiz babu laihi a irin wasu halaye mu za iya shelanta cewa wani ya rasu wani dan wani ya rasu da irin sanarwar da za a rabi wani duka bayyana laihi za iya sheda wa al'umma musulmi cewa wani ya rasu saboda makwadayin a samu wasu masu tauhidi guda 40 su tsaya a bayan shi su mishi sallah ko wanda duk mutumin da mutum 40 suka tsaya a bayan suka mishi sheda to wannan mutumin zai zama tumishi a matsayin kankaran zunubai zai zama tumishi a matsayin hujja a wajen Allah subhanahu wataala amma da zaman to dandazon mushrikai ne suka taru to komin yawan su ba wani labari malike cewa alladhi qablahu ko yace babun yace wannan babi ne wanda yake magana akan ar-rajulu yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi duka dai ana magana akan abin da ya shahi shelin tawani ya rasu ko kuma sanar da cewa wani ya rasu ar-rajulu yan'a ila ahli al-mayyit mutun ya kai labarin mutuwar wani mutum ila ahli al-mayyiti akan mutanen da nasu ne ya rasu misali wani mai gida ne ya rasu sai ka dauki labarin sai ka kai wa iyalin wannan mutumin da ya rasu bi nafsihi kai da kanka wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kenan idan wani abu ya faru zaka iya zuwa gidan iyalin mutum amma a cikin nutsuwa da salon magana ne kyau ba kawai kana zuwa ba kai tsaye kawai ka ce kai jama'a ku tashi hawani ya rasu kaga ba kai musu abin da za su nutsu ba ko kuma ka je musu da kuka shabe shabe ko kuma ka je kana ihu ko kuma ka ce kai jama'a ba zaman lahiya fa to in ba zaman lahiya me za ku yi shi ne ba riga ya mutu ba zaman lahiya ba za ku yi zaman lahiya da za ku yi rikici to ar-rajulu yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi mala ce wa qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa wa fa'idatu hadhihi at-tarjuma al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu al-hafiz yake cewa a cikin fathul bari yace wa fa'idatu hadhihi at-tarjuma fa'idar wannan tarjumar da imam al-bukhari yayi shine al-isharatu amaka nuni akwatamta maka cewa ila anna an-na'ya ba da labarin mutuwa laysa mamnu'an kulluhu ba dukan shi bane aka haramta akwai irin kalan da aka halatta akwai kuma irin kalan da aka haramta wa innama naha amma kana ahlul jahiliyyati yasna'unahu an yi hani ne akan abinda mutanen jahiliya suke yi wajen shelanta mutuwa me suke yi malaka fa kanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit ala abwabid duri wal aswaq su mutanen jahiliya mai suke yursiluna man yu'lin za su aika mutum na musamman saboda wannan mutumin kawai mi zai je yayi shela ya sanar kawai misali yanzu irin masu gangamin nan da dan mi kurashi karami kawai a cikin anguwa a bashi ya rika yawo lungu da sako yana ta cewa ai wani dan wani ya rasu to irin wannan bi khabari mautil mayyiti ala abwabid duri bima'ana akan kofan gidajen mutane ya je kofan gidan wani ya tsaya ana sanar da ku cewa wani dan wani ya rasu ana sanar da ku cewa wacce yar wani ta rasu wannan haramun ne saboda su jahiliya haka suke abinda kuma addini ya hada shi ma irin wannan ginne wal aswaq haka kuma a cikin kasuwanni har kasuwa za ta yi a dayi mutu ayi ta fadi ana karawa dan a gane cewa wani mutum azim wani mutum mai girma ya rasu to irin wannan shelantawa ko kuma bare labari na mutuwa a irin wannan kalar shine abin da shi al-hafiz ibn hajar yake cewa irin shine mutanen jahiliya suke yi kuma irin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana qultu al-imam al-albani yake cewa nace wa idha kana hadha musallaman idan zaman to wannan magana da aka yi an sallama an meka wuya eh lalle haka nan ne sai yace fasiyahu bidhalika ala ru'usil mana'iri yakunu na'yan min babi aula wa idha kana hadha musallaman fasiyahu ihu da za a riƙa yi da kururuwa da shelantawa bizalika da cewa wani ya mutu ala ru'usil mana'iri akan wannan hasumiya almana'ir jam'i ne na almanara almanaratu kenan hasumiya sai a samu wani mutum mai sauti ya hau hasumiya ya riƙa shelanta wani ya rasu wani dan wani ya rasu malaci to wannan shi ma haramun ne kaga ai manzo Allah ba irin shi bane manzo Allah zuwa yayi ya hau saman minbari ya ba su labarin cewa wani ya rasu wani ya rasu wani ya rasu wani ya rasu amma su a canya suke za a samu wani mutum mai sauti sai a dora shi saman hasumiya yayi ta hodi yana kara wani ya rasu wani dan wani ya rasu irin wannan haramun ne malaci musallaman kiran a sallama akan wancan haramun ne wannan shi ma kalan wannan haramun ne yace min babi aula wannan ai shine ababi mafi dacewa akan a ce haram ne akan a ce bai halatta ba walizalika mal yace ai saboda haka ne jazamna bihi muka yanke magana akan haka fil faqrati allati qabla hadhihi a cikin maganan da muka yi kahin wannan maganar ta fita zo kiran maganar da malai a baya cewa irin wannan na'aqin na'ai ne wanda yake haramun ne malaika ta wa qad يقترن به امور اخرى هي في ذاتها محرمات اخرى محرمات اخرى يتي وقد yana yiwa kuma yuqranu bihi za iya hadawa da irin wannan kalan shelan sanarwar da aka haramta umurun ukhra wasu abubuwa daban za iya kara su akan wannan hiya fi zatiha muharramatin ukhar su akaran kansu su wani abu ne wanda addini dama ya haramta su kaman mi sai ma yace mislu akhdhil ujrati ala hadha siyah mutun ya amshi ladan aiki akan wannan boda da zai rika yana ihu akan cewa wani ya rasu haka suke akwai mutane na musamman yanda ka san in kana da cigiyar wani abun ka ya bace zaka je ka samu maroki ko kuma mai irin wannan shelan ka bashi kudi ka ce wani ka zazzagaya daga wuri kaza zuwa wuri kaza abu kaza na ya bace to haka su ma a lokacin akwai irin mutane da suna nan sun meke kawa kawai jira suke wani ya rasu a zo a ba su kudi a yi kwantara da su su rika kewayawa suna faɗi mutane cewa wani ya rasu wannan haramun ne shine malai ce mislu akhdhil ujrati ala hadha siyah sai ce wa madhil mayyit bima yu'lam annahu laysa kadhalika ko kuma ta hanyar yaban mutumin da ya mutu madhihi a rika yaban shi akan mi bima yu'lamu akan wasu abubuwa annahu laysa kadhalika wanda an san ba haka nan bane ba ana haka ba daga mutum ya mutu sai ka ji wani ya kago wani abu ya kantara ya hodi alhali kuma kowa san ba haka nan bane ba huwa yuridu an yamdah almayyit yana so ya bi mutumin da ya mutu amma kuma abinda shi mutumin da ya mutu ba sifan shi bane ba dabi'a shi bane ba halin shi bane dan dai ya bayyana wa mutane kamar mutum ne mai matsayi a cikin mutane da sauransu to irin wannan shi ma malai ce haramun ne ka kaulihim amma babu lahi mutum ya mutu mutumin kirki ne an saba misali asbabat takubce mushi sallar azhar kuke kullum tare da shi abinda kai ka sani da shi ce kai wani alhamdulillah yau shekara kaza muna salla da shi a masallacin nan bamu taba ga yayi fashin asuba ba ko bamu taba ga yayi fashin azhar ba ko bamu taba ga yayi kaza ba mutum ne mai kokari yana kokarin taimakawa waɗanda ba su da sauransu abinda ka sani tabbas yana yi sai ka faɗi wani Allah saka mushi alheri su suke tsaye akan lamarin misali masallacin nan ko kuma su suke tsaye akan haraka kaza ko kuma iyalin wani da ya mutu ya bari su suke tsaye akan su to irin waɗannan ayyukan na alheri in mutu ya mutu babu laifi za a iya faɗi amma in ya tabbata cewa mutum ya aikata saboda wannan abun da ake faɗin nan iya da anhwani mala'iku in kuka ce ka wani Allah mushi rahama shine mutumin da ya kaza sai su ce amin karshe sai a ce wajabat aljanna ta wajaba a gare shi haka kuma idan zaman to sabanin shi ne mutum ne wanda ba a jin daɗin al'amarin shi ana cewa wani ya rasu yace to ya rasu yace ya rasu da Allah wani ya hutu ya faɗi wani kuma ya bar abin da ya sani a cikin zuciyar shi to haka babu laifi in mutumin kirki ne abinda ka sani akan shi kakkai ƙarya abinda ka sani akan shi babu laifi zaka iya faɗa malaka cewa kamar yadda suke faɗa suke ƙarawa ka qaulihim as-salatu ala fakhril amajidil mukarramin wa baqiyatis salafil kiramis salihin tashi hankali yake cewa as-salatu zaka ji waɗannan masu shelin suna cewa as-salatu ala fakhril amajid jama'a ku huto ayi sallah ga fakhril amajid al-fahrin mutanen kirki wannan shi wannan mutumin da ya rasu shine ma al-fahrin duk wani mutumin kirki to shi wannan mutumin da ya rasu abin alfaharin shi ne al-mukarramina masu karamci wa baqiyatis salafil kiramis salihin da sauran mazan jiya masu karamci mutanen kirki ku huto a mishi sallah ko ku huto ku mishi addu'a to su a can sun saba suna haɗi lalle zaka rika jin wasu abubuwan da kai anan wata ilba ka taba ganin su ba amma can yankin da suke rayuwa ko kuma yankin da shi malamin ya sani kenan suna haɗi irin waɗannan maganganu as-salatu ala fakhri al-amajid al-mukarramin wa baqiyati salafi al-kirami as-salihin malaika ta wa yustahabbu sannan kuma abu gaba ta gaba wa yustahabbu an su lil mukhbiri an yatluba minan nasi an yastaghfiru lil mayyit an so mutumin da zai bada labarin mutuwa a irin hanyar da addini ya bada dama an yastaghfa an yatluba akan ya nema minan nasi daga wajen mutanen da yace musu wani ya rasu an yastaghfiru lil mayyit akan cewa wani ya rasu jama'a ayi a mushi addu'a a sashi cikin addu'o'i ubangiji subhanahu wataala ya mushi rahama kina kai da ka bada labarin ka nema a wajen wanda ka ba labarin cewa su yi mushi addu'a wannan ya inganta dalili akan wannan maganar malaika ta li hadisi abi qatada radiyallahu anhu qala ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayshal umara wannan hadisi da muka wuce ba shi yake cewa jayshal umara rundunar jagorori wanda Allah ya ce wani in ya mutu wani in ya mutu wani to wannan rundunar ita ake kira suna jayshul umara فقال سيما الله يكتع عليكم عليكم زيد بن حارثة نهار كون زيد جاور تشين زيد بن حارثة فإن أصيبا إذا أن كشش زيد فإن أصيبا فإن أصيب زيد إذا أن كشش زيد سيأتي فجعفر بن أبي طالب جعفر بن أبو طالب الكتوتة شين جاورا فإن أصيبا إذا أك كش جعفر سيأتي فعبد الله بن رواحة الأنصاري sai Abdullahi dan Rawaha al-Ansari mutumin garin Madina kaga mutu uku manzallai ambata na harkon su Zaid na biyun su Ja'far na ukun su Abdullahi ibn Rawaha al-Ansari manzallai yana hadin wannan maganar kawai me aka yi fa wasaba Ja'farun fa qala sai Ja'far sai ya meki fa qala sai yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullahi ma kuntu arhabu an tasta'mila alayya Zaidan bi abi anta wa ummi ya rasulullahi na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata a gare ka ya ma'aikin Allah bi ma'ana zan iya sadaukar da mahaifina da mahaifiyata a dalilin ka ya ma'aikin Allah wanda kuma wajibi ne duk mutum mai imani ya zama to iya da wannan halin ya zama to idan aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kana ji har a cikin kokon zuciyarka cewa yahi duk wani wanda kake kauna a cikin rayuwarka kaga ba wannan mutum yake kaura a cikin rayuwar shi sama da mahaifin shi diyan shi matan shi ƴan uwan shi to wajibi ne zaman to zaka iya sadaukantar da su ka bada su fansa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai anan kenan shine Ja'far yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullahi ma kuntu arhabu ban kasance mai tsoron an tasta'mila alayya zaidun ba akan ka sanya zaidu kenan zaidu dan harisa ya zaman to a matsayin kenan wanda zai yi aiki a cikin wannan rundunar da aka tura qala imdhi fa innaka la tadri ayu zalika khair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kazartar da haka saboda baka san ba miye zai kasance alheri a ciki yana koyon tahiyya ce za ku yi sawa'un ya zaman tuwani shugabane ko wani shugabane ba ku san me Allah zai aihwar a gaba ba ku dai ku zartar da abin da aka ba ku umurni akai a kawai kai tsaye fan talaqu sai suka tai falabisu ma sha Allah suka tai inda za su tafi wajen yakin nan suka zauna gurgudu suka yi yaki gurgudan abinda Allah ya kadarta za su yi summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbara sai manzo Allah kuma ya hawo minbari a garin Madina kenan bayan sun tai sun yi kwanaki wa amara an yunada as-salatu jami'a sai manzo Allah ya yi umurnin akan ayi shela yunada ayi shela me za a ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a in akwai sako wanda manzo Allah yake so ya isar da shi zuwa ga mutane to zai sa ladan ya rika fadin as-salatu jami'a kenan mutane sun san ana neman su a masallaci saboda masallaci shi shine komai a wancan lokacin shine gidan gwamnati shine kuma gidan bautan Allah subhanahu wa ta'ala shine gidan da ake gudanar da siyasa kuma nan ne gidan da ake gudanar da dukkan wani abin da yake da alaka da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya shafi kuma hada-hada da harakan da ya shafi tanzimud daula tsara yaya kamata daula ta tahi yaya kamata abubuwa su tahi a ka'idar da ya shafi diplomasiya da sauransu tunda manzon Allah shi shugaba ne wanda ya hada guda biyu shugaba ne na addini kuma shugaba ne na jagorancin tahiyar siyasar garin Madina a lokacin kuma da duniyar musulmi gaba daya daga baya ne aka zo aka yi al-fasl bayna ad-din wa ad-dawla aka raba tsakanin addini daban sannan kuma harakan da ya shahi gudanar da ƙasa shi ma daban ku malumbai ne ku zauna a masallaci nashaqat ɗinku da ayyukan ku su wuce ba kewayen wannan masallacin sannan kuma bangaren da ya shahi gudanar da tahiyar da al'amuran ƙasa ku bar shi mu kuma wanda ba malaman ba mu za mu kula da shi wajajen alƙarnu sadis ashara wajen sixth circle a lokacin da Europa ta bude idanta lokacin da suka tahi Andalus Spain suka ga yanda ƙasar musulmi ta ci gaba yanda al'amura suka zamanto mutane suna rayuwa cikin nishadi a lokacin da su kuma ana kiran waɗannan shekarun nasu da suna al-qurunul muslima shekaru na duhu shekarun da suke tahiya ba sai inda su aje kawansu ba a wancan lokacin daga Europa za a taro yaro ya zo kasashen musulmai yayi karatu amma karatun da yake da alaka da rayuwar duniya in ya karanta abin da ya karanta an ya koma can kamar misali a ce irin shekarun da wanda ya iya wasu kalimat wasu ɗan kalmomi na turanci go aka zo fada aka zauna zai rika ɓalo kalma ɗaya kalma biyu alaman cewa su ne wayoyi a cikin jama'a ko ba haka ba to a wancan lokacin Europe a lokacin wanda suka yi karatun nan in aka koma wanda aka ji yana jeho kalmar larabci ɗaya biyu ya argace wannan ƙarshe ne shi sune yajin tabarakallah a cikin al'umma a dalilin haka ne har aka zo aka yi saura aka yi juyin hali da aka yi juyin hali wannan kristosin malaman krista wanda sune jagororin addini sune jagororin ƙasa da aka yi wannan juyin hali sai aka raba tsakanin jagorancin ƙasa da kula da harakan da ya shafi harkar ibada shi aka yi al-faslu bayna ad-din wa ad-dawla wanda iya ɗaya daga cikin anasir na demokuraɗiyya a yau ko idan aka ji malam ya magana akan abin da ya shafi siyasa har a gari da ina ruwanka kai da aikinka karantar da jama'a ne kai da kaza kai da kaza kai da kaza alhali kuma abu ne ɗaya aka zo aka raba shi kuma aka raba shi har a cikin kwakwallonmu har muka yarda cewa lalle abubuwan guda biyu suna da daban-daban suke alhali kuma abu ɗaya ne to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga anan harakan da ya shafi tahiyar yaƙi kaga haraka ne wanda suke na gudanar da ƙasa gudanar da jagoranci ne ba abu ne kai tsaye wanda yake da alaka da musulunci ba ko kuma a ce da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala duka ta iya da alaka mai amma ba wani abu ne ba wanda kai tsaye yake taba wannan bangaren amma manzon Allah shi ya dora jagororin ba wani in ya an maka kashe shi wani an kashe shi wani an kashe shi wani kuma duk wata gwagwarmaya manzon Allah da shi aka yi ta kuma shine jagoranta ya za ku jagorantar da mutum akan al'amarin da ya shafi lahira ku kasa jagorantar da shi akan abin da ya shafi duniya kayan banza da duniyar lahira wannan ne ai ba ma san ba da amsa ba ko to abin da shine kowa ya yarda cewa lahira ita ce ƙarshe in ka amintar da mutum akan harakan lahiranka to min babu aula ka amintar da shi akan harakan duniyarka in dai kana ga cewa ba zai yaudare ka bangaren lahira ba to min babu aula ba zai yaudare ka bangaren da ya shahi rayuwar duniya ba saboda in a bangaren da ya shahi addini ka wakilta shi ya zama shine jagoranka in hoye yaudare ka aka tahi can fa ba a dawowa aikin gama ya gama amma ka jagorantar da shi a duniyance sai ka fahimci cewa kai wannan ba Allah mai san da ka sa gaba ba ko kuma ta kanshi yake shi ba ta kana daman da zaka yi me sai ka sake shi amma can aka taimaka a sakiya kawai ne ku ta tsine ba juna ƙarshe Allah kwashe ku gaba ɗaya wutar jahannama Allah kiyaye to a wannan lokacin manzon Allah yayi kiraya yace ayi shela a ce as-salatu jami'a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لما اجتمع الناس لوكتن متن suka taru manzon Allah sai yake cewa na ba khairun aw bata khairun aw saba khairun shakka abdurrahman yani ibnu mahdi manzon Allah yake cewa na ba khairun alheri ya safka bata khairun a an bi mana daren jiya an wayi gari a daren jiya kenan a yau mun wayi gari a cikin wani alheri aw saba khairun ko kuma wani alheri ya samu jama'a kenan na shakka Abdurrahman ibn Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi shine yayi shakka mazalla naba ne yace ko bata ne yace ko saba ne yace ma'anar su dai guda ne bi ma'ana dai wani alheri ya sabka ga mutane ala ukhbirukum an jayshikum hadha al-ghazi mazalla ce bazan ba ku ba labari akan wannan rundunar taku da kuka tura wanda ta je ta yi yaki mazalla ce innahum intalaqu falaqaw al-aduwa suntahi suka hadu da makiya fa usiba zaidun shahidan aka kashe zaidu a matsayin shahidi mazalla ce fastaghfaru lahu kuniya mushi gafara Allah kana kenan in kama mutane labarin wani ya mutu ka hada da cewa ku nema mushi gafara ku nema mushi gafara kaga anan ba manzo Allah da ya kare bai ce to ni zan jagorance ku addu'a cewa ku nema mushi gafara kenan mu kowa zai kowa addu'a shi zai kowa addu'a shi zai fastaghfara lahu an-nas mutane suka nema mushi gafara a wajen Allah subhanahu wataala summa akhadha al-liwa'a mazalla yace sannan kuma ya doki tutar musulunci Ja'far ibn Abi Talib Ja'far da Abu Talib fa shadda 'ala al-qaumi yatsalantawa wadannan makiyan hatta qutila shahidan hasir aka kashe shi a matsayin shahidi mazalla yace ushhidu lahu billahi bi shahada aw ashhadu lahu bi shahada ina shaida mushi da cewa yayi shahada fastaghfiru lahu ku nema mushi gafara Allah summa akhadha al-liwa'a Abdullah ibn Rawaha sanan Abdullah dan Rawaha shi ma dauki wannan tutar fa athbata qadamaihi ya tabbatar da diddigen shi akan yaki hatta qutila shahidan hasir aka kashe shi a matsayin shahidi shi ma da haka fastaghfiru lahu ku nema mushi gafara Allah summa akhadha al-liwa'a Khalid mazalla ce sannan kuma sai Khalid ibn al-Walid sai dauki wannan tutar wa lam yakun min al-umara'i bai daga cikin waɗanda aka jagorantar mazalla ce huwa amara nafsuhu shi ya do jagorantar da kanshi ai ba kaza sai an tattauna ba sai an yi kaza sai an yi kaza ko ba ka ana cikin yaki tutar ku ta hadi kun hadi kai sai ana kashe na ƙarshe sai Khalid ya dauki wannan tutar nan huwa amara nafsuhu ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه سنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا دغا يا تشي فقال سيما الله يكي اللهم يا الله هو سيف من سيوفك شي wannan na karshen Khalid ibn al-Walid wani takobi daga cikin takubbanka fansurhu ya Allah ka bashi kariya ka bashi cin nasara famin yawma idhin summiya Khalid سيف الله tun daga wannan rana aka kira shi da suna Khalid ibn al-Walid ake kira shi da suna Saifallahi al-Maslul thumma qala sai manzo Allah yake cewa infiru fa amiddu ikhwanakum yanzu an kashe Ja'far an kashe Abdullah ibn Rawaha an kashe Zaid manzo Allah yace infiru mana ku tashi ku huta fa amiddu ikhwanakum ku je ku kai wa ɗan uwanku dauki kai tsaye babu zance ani ashi na bar shago na abude ani na bar gona ta a kaza a wallahi waɗannan bayan Allah ubangiji subhanahu wataala ya ƙara yarda da su sun yi wa addini hidima ba ta wasa ba abinda aka samu ƙasar Iran a yau take jagorantar shi'a wanda suke zagin waɗannan bayan Allah sai ka rasa waɗannan mutane mai suke nema a cikin addini addinin suke so su yi ko kuma a'a kawai wata ɓanna ce kuma tabbas ɓannan ce suke so su kawo a cikin addini waɗannan bayan Allah ka duba fa kana ji kana gani duk wani abin da kake ga a yau na more rayuwa kana da mata amarya sabuwa kana da sabon shago ya haɓaka a lokacin ake ciniki kana da wata garkarka lokacin kayan sunnuna kana da wata rijiyarka mai daɗin ruwa kana da inuwa mai kaza a irin wannan lokacin ake kaɗa musu kururuwa ta jihadi kuma suke huta yanzu nan da manzo Allah yake cewa infiru kutahi wallahi da yawa daga cikin su ko gidan su musabiya wa a yau waye za a yi wannan umurnin ya bi illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum sai wanda Allah ya marhama wani aiki daga cikin ayyukan da manzo Allah ya faɗi wanda bai taya kana karya ba saboda kar mutane su ce zaka yi aikatawa to mutumin da yake tsoron kar a ce wannan zai daukan jikin shi kai yayi jihadi kai tsaye kana gani kawai ko ka kashe ne ko a kashe ka kawai ta kuɗuwa ne za ku yi ba ma yaki bal irin ne wanda da bindiga ka samu wani wuri mai kyau ka labe ka wanda zaka iya yin banna da yawa ba irin haka nan bane gaba da gaba ne a gaba da gaba din nan akwai wadanda an zo kahin ma a cikin su suke ta lahira irin tsarin da ake ayi sahu a sa masu kibiya a gaba mutun ne su yi kashi kahin akai ma zuwa ga haduwa kuma aka cakun nan baka san baya al'amarin zai kasance sai ga an ƙare yaki mai rai kin ma mutun da ran shi amma rauni kusan 70 a cikin jikin shi yanzu a lokacin da aka yaki Uhud a haka suka ja jiki bayan an galabaitar da su suna shigowa garin Madina Allah ya turo mala'ika Jibril ya hodi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen su koma mutanen garin Makka sun sake dawowa manzo Allah ya ce waɗanda muka huta da su su koma wanda bai huta ba a karan fari kare huto yanzu a haka suna jan jiki suka huta kuma Allah ya sake shelanta ya shelanta wa Jibril cewa ya hodi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya jefa tsoro a cikin zakatan su koma waɗannan mutanen suka huto kuma su koma a cikin Yahiya ta ubangiji subhanahu wata'ala to kai ayo ya kaga ba kwa wani zai yalla man rahimu rabbuka sai dan abinda ba a rasa to waɗannan bayan Allah haka manzo Allah kai tsaye ta rasa a masallaci musu infiru fa amiddu ikhwanakum ku je ku taimakawa ƴan uwanku haka lokacin da manzo Allah bayan ya bar duniya ya daga cikin gazuwa kusan ta horko da aka yi an dora Aliyu a matsayin shugaba ne na rundunar da zai tahi aka tahi aka an ci nasara a kansu nasara ba ana dabda a wannan kinsu gaba daya ya tura garin Madina cewa ana bukatan karin jama'a wallahi kai tsaye a lokacin Abubakar shine amirul mu'minina kai tsaye ya hau doki a lokacin ma wajen shekara 62 gare shi 62 kai imagine mutumin da yake shekara 62 ai jikin shi ya yi rauni kai tsaye ya hau dokin shi umar ya biyo bayan shi sauran jama'a suka biyo baya zauwansu da suke musulmai da suka gansu wannan abin ya kara musu karfin gwiwa kai tsaye kai aka kare kuma suka ci nasara da haka waɗannan mutanen ula'ika aba'i duk mutumin da yake addinin zagin waɗannan mutanen ila tabbas kamar da Imam Malik yake cewa shi a fahimtar shi duk wanda zai huto ya zagi sahabi kawai kafiri ne me yasa saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a can cikin karshen suratul fath ko yace muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhama bainahum sai yake cewa li yaghiza bihimul kufar dan ubangiji ya sanya waɗannan sahabban su zama abun bakin cikin kafirai kenan wanda aka wayi gari bai yada abun bakin ciki in ba sahabi ba menene shi kahuri ne fa amiddu ikhwanakum sai manzo Allah ya ce wala yatakhallafanna ahadun kar dayan ku yake ba kan wanda yake zuwa kowa huta fa nafaran nas malam mutane suka rika huta fi harrin shadid a cikin wani bala'in zahiri a lokacin da kake neman kankara da zaka sha a lokacin da kake neman inuwa ka zo ka samu inuwa mai kyau ka kunna fanka wani har ya kara da AC a irin wannan lokacin zai huta kuma wani bai da abun hawa ma kuma wurin sahara ne kawai yanzu haka kawai ka zo ka meje kawa ka rasa wanda zaka zaga in ba taɓewa ba da asarar aihuwa sai sahabi manzo Allah muta jiho lokacin da aka yi Tabuka Tabuka cikin zahi aka yi ta ita ma lokacin da inuwa take da daɗi duk wanda ya zauna inuwa ya zauna kenan lokacin da ɗiyan marmari suka nuna mangoro ya nuna wane ne ya nuna dabino ya nuna masu garake kowa na jin daɗi zai fara kama alheri a lokacin aka yi shelin da ce a huta Tabuka cikin zallan sahara ne tahiyya kuma ta kai kilomita 900 daga nan ta kai Yami aka suka huta suka je kuma aka yi yaƙi da haka suka tahi fa nafaran nasu mutane suka yi ta huta fi harin shadid a cikin wani bala'in zahi mal yace musha yake ta mushatan wa rukbanan wasu a kafa wasu kuma a sama abin hawa wasu a kafa wasu a sama abin hawa wannan ita ce gwagwarmayar da aka yi har katsinci kanka a yau matsayin kake ruku'i kake sujada kai kuma wace irin gwagwarmaya kai kowa tambaye kanshi wace irin gudunmuwa ka bada a cikin addini na ko kuma cikas ka zama da matsala da kawo mutane damage a cikin tahiya gudunmuwa ka kawo ko kuma bala'i ka zama tawa mutane مالك أخرجه أحمد وإسناده حسن وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشية استغفروا لأخيكم لو قلتنا مظل يبارى الشيء لم توى النجاشي مظل يتكوني استغفروا لأخيكم كنيما ودعونك غفر الله سبحانه وتعالى خالد ابن الوليد سنة كده شده سنة خالد dan walid dan mughira dan abdullahi dan umar dan mahzum dan yaqza dan ka'ab ana kira shi da suna saifullahi takobin allah wa farisal islam shine mahayi mayaki na musulunci qa'idul mujahidin jagoran masu jihadi ana kira shi da suna abu sulaiman baban sulaiman al quraishi al makki ba quraishi dan garin makka mahaifiyeshi ‘yar uwar Maimuna bintul Haris ce, ita kuma Maimuna bintul Haris ummul mu'mina ce, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Kenan mahaifiyar Khalid ibn Walid, imma yaya take ko kuma kanwa ga matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan bawan Allah ya yi hijira a cikin watan Safar yana matsayin musulmi a shekara ta takwas. Ya tahi yaƙe-yaƙe da dama irin su ghazwatu mu'ta da sauransu sannan kuma Khalid ibn al-Walid lokacin da aka yi musulunta sai zo wajen abinda suke bauta ma ada Lata da Uzza da Sumanata da sauransu da yazo wajen Lata wal Uzza yake cewa ya izzu kufranaki la subhanaki inni ra'aytu Allah qad ahanaki yake cewa ya izzu kufranaki ya jijji da kan kafircin banza da kuke da la subhanaki kar tsarkin Allah tabbata akan ki inni ra'aytu Allah ni naga Allah subhanahu wataala kad ahanaki Allah ya walakantar da kidaka walakataccen abu ne da Lata da Uzza da sauransu ba a bakin komai kuke ba wadannan goma kan suke bautawa to wannan shine abin da malam ya ambata mana akan abin da ya shahi abin da yake wajibi ga makusantan mutumin da ya rasu su yi na abin da ya shahi shelanta mutuwan shi irin shelanta da ya halatta da wanda bai halatta ba gaba ta gaba alamatu husnil khatima na'am a wanda kai daga cikin shelantawa a sa wani kidi na musamman ko wani sauti na musamman da suran cewa a da kaji shi an yi mutuwa wannan bai halatta sai dai a ce wani dan wani ya rasu kuma sha ba bigi ba za a yi ta yi tun da irin na jahiliya bibiya ne ake ana ta hudi ana kara ana ta hudi ana karawa yanzu misali irin sanarwa da ake yi karfe bakwai a ce wani ya rasu ana hudi ana sanar da jama'a wani dan gidansu wani ya rasu za a binne shi karfe kaza wannan babu laifi amma a zo a sa wani sauti ko a sa wani karatu ko na makamancin wannan dan dai a sanar da cewa mutane fa ba dama yau kuma wani mutum wanda ba dama ya rasu wannan baya halatta alamatu husnil khatima alamomin da suke tabbatarwa da cewa wani yayi kyakkyawan cikawa alaman da in ka ganta wani yayi cikawa kyakkyawa wasu alamomi ne malikata summa innal shari' alhakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husnil khatima summa sannan kuma innal shari' alhakim ubangiji subhanahu wataala kenan shari'a mai wanda yake shar'antawa mai hikima ya sanya alamatin wasu alamomi bayyinatin wanda suke a bayyane karara yustadallu biha ana kawo hujja da su ala husnil khatima akan cewa wani yayi kyakkyawan cikawa katabaha Allahu ta'ala lana Allah ya rubuta wannan abun akan mu bi fadlihi a dalilin falalashi wa mannihi sannan kuma da karamcin shi. Allah bayyana mana wasu abubuwa cewa an wane kuka ga ya iri cika kaza alama ce akan cewa ya yi kyakkyawan cikawa. Amma ka ce wani ɗan aljanna ne? Cewa wani ɗan aljanna ne wannan harkar Allah ne. Kai ma naka bane. Sai dai ka ce muna kyautatawa wani tsammani ko kuma wani ya yi cikawa kyakkyawa. Saboda cika ne kyakkyawa ya zo a cikin hadisi kaza abu kaza cika ne kyakkyawa sannan kuma wani ya mutu akan irin wannan ɗabi'a. Bakin abin da kake da ƴanci a kai kenan. Amma ka ce a wani ɗan aljanna ne, to wannan kuma kana buƙatar dalili ƙarara wanda Allah ya ambaci sunan shi ko manzon Allah ya ambaci sunan shi cewa wani ɗan aljanna ne. To shine anan malai ke cewa allati katabaha Allahu ta'ala lana bi fadlihi wa mannihi fa ayyuma mri'in, dukkan wani mutum mata bi ihdaha, ya mutu aka ga ɗaya daga cikin alamomin nan, kanat busharatan lahu, wannan zai zamanto a matsayin albishiri a gare shi, wa yalaha min bushara. Malai ya ce kaicon morewa da jin daɗi da irin wannan bushara da irin wannan albishiri. Allah taimaka mana. Abu na farko, malai ya ce al'ula, alama ta farko shi ne yake cewa nuquhu bishahadati inda almauti, a lokacin da mutum ya zo mutuwa a ji yana cewa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ko kuma ya faɗi so ɗaya ya yi shuru bayan shi har ya wuce mutuwa. Idan aka ga bawa ya yi haka, to alama ce akan cewa wani ya yi kyakkyawan cikawa. Kana da ikon ka ce ya yi kyakkyawan cikawa, amma kana da ikon ka ce na aljanna ne? Sai dai ka ce muna kyautata mishi tsammani. Saboda akwai abubuwan da kai kake gani wanda kuma haƙiƙa ne ba haka bane yake faruwa. Shi Ubangiji shi ne ya san abin da ke cikin zukatan mutane, sannan kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ne ya san abin da halin da ɗan adam ya rayu a kai. Malaika cewa fihi ahadithun, akan haka akwai hadisai. Yace man kana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, duk mutumin da ya zamanto ƙarshen maganar shi shine la ilaha illa Allah, to wannan mutum ya shiga aljanna ya gane. Kina alama ce akan cewa mutum ya yi kyakkyawan cikawa. Akhrajahu al-Hakim bi sanadin hasanin an Mu'adh, al-Imam Hakim shi zo da wannan hadisi da sanadi kyakkyawa daga Mu'adh ibn Jabal. Sai ya ce wa min tariqin ukhra, daga wani hanyoyi kuma daban, anhu bi lafzi ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafara Allah laha. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin, babu wata rai tamutu wanda za ta rasu wa hiya tashhadu an la ilaha illa Allah, wannan ran ta shaida ba abun bauta ba saka cancanta sai Allah, wa anni rasulullahi, kuma lalle ni manzon Allah ne, yarji'u dhalika ila qalbin muqinin, wannan abun yana komawa zuwa ga zuciya wanda take da yaqini, zuciyar da take hararan ta san abin da take hadi idan tace la ilaha illallah. Illa ghafara Allahu laha, face wannan ran sai Allah ya gafarta mata. Malaka akhrajahu ibn majah wa ahmad wa sahahahu ibn hibban wa sanaduhu hasanun indi, malaka cewa kama bayyantuhu fi sahiha, malaka wannan hadisi ne ingantacce sannan kuma kaman yanda nayi bayani shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha, wannan wagagen littafai da malai yake da na bangaren da ya shahi hadisai ingantattu da hadisai da'ifai, kina a cikin sahiha din yayi magana a hadisi mai lamba ta 2278. Walahu shahidun min hadisi abi huraira taqaddama fi talqin, kuma wannan hadisin yana da shahid, wani hadisin da yake ƙara ƙarfafa mishi goyon baya wanda an ambaci hadisin a can baya. Hadisi na biyu wanda yake nuni akan cewa duk mutumin da yace la ilaha illallah ta zama to ƙarshen magana, to wannan mutumin lalle ya samu shahada. Malai ce an talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu qala, daga talha ibn ubaidillah yake cewa ra'a umaru talha ibn ubaidillah thaqilan, umar Allah ya kare ra'a gare shi ya ga talha yana cikin wani yanayi na ya musmana mana ya nauyaya kenan, rayuwar ta yi tsanani. Faƙala sai ke cewa malaka ya aba fulan, wani ya baban wani me same ka? Yake cewa la'allaka sa'atka imra'atun ammuka ya aba fulan, قال لا وأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما من منع يكي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرف أو إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه أو نفس الله عنه قربته أنا عمر الله قال الرأي شيكي يا طلحة ابن عبيد الله ثقيلا yana cikin wani yanayi na magagi sai ke cewa malaka ya aba fulan ya kai baban wani me ya same ka la'allaka yana yi wa asa'at kan mura'atu ammika ya aba fulan yana yi wa matar dan uwanka ta muna na maka shi yasa nake ganin ka a cikin wannan yanayin kana cikin wani yanayi wanda rayuwa ta yi maka kumci ta maka tsanani qala la yace a ko kada ba abinda ta muni na muna nawa sannan kuma wa asna ala abi bakr yayyabo ga abubakar sai ka ta illa anni sami'tu min rasulillah sai dai kawai abin da yasa kaga nayi lumtunna naji ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadithan wani hadisi ma mana'ani an as'alahu anhu ba abin da ya hala ni in tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wannan abu illa alqudratu alaihi hatta mata kasancewar ina da iko akan abun ina tsammani zuwa gaba zan san wannan abun amma ina cikin wannan yanayin ban san abun ba kuma har sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko kuma ya zamanto a ya san abun ya shagalta mantuwa ta same shi ta riske shi yake cewa sami'tuhu yaqul shi anan Talha yake cewa Umar naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la'alamu kalimatan na san wata kalma tallin tal daya la yaquluha abdun inda mautihi babu wani bawa da zai faɗi wannan kalmar a wajen mutuwar shi illa ashraqa laha launuhu face sai wannan kalmar ta sa launin mutumin launin jikinka ya zamanto mai haske wa naffasa Allahu anhu kurbatahu sannan kuma Allah sai ya yaye ma wannan mutumin da ya faɗi kalmar nan bala'in da yake ciki da tsananin da yake ciki fa qala umar sai umar yake fada ga Talha yace inni la a'lamu ma hiya dan kai ka mance wannan kalma ai ni na san ko mice ce qala wa ma hiya sai Talha yake cewa wace kalma ce ya umar qala umar yake cewa ta'lamu kalimatun a'zama min kalimati amrin shin ka san wata kalma a'zama min kalimatin sama da wata kalma wadda amara biha ammahu inda al-maut bimana amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ammahu inda al-maut wata kalma mafi girma wadda manzon Allah ya umurci baffan shi a lokacin da zai zo mutuwa ka san wata kalma sai ce la ilaha illallah yace ita ce kalmatu la ilaha illallah qala talhatun sai talha yake cewa sadaqta kai gaskiya umar hiya wallahi hiya wallahi wannan kalmar ita ce lalle kalmar nan ita ce al'aita hal wannan hadisi kenan yana karantar da mu cewa kenan duk mutumin da aka arzuta shi da fadin kalma ta la ilaha illallah a lokacin da yazo mutuwa to wannan mutumin ya rabu ta alama ce akan cewa yayi kyakkyawan cikawa hadisi na ko kuma gaba ta biyu wanda ya kamata mu tsaya akan ta kasancewar lokaci ya kawo goshi malika cewa fil babi ahadithun zukirat fit talqin a cikin wannan babi kina hadisan da zai kamata aka a wannan wurin an hade su a baya lokacin da ake magana akan at-talqin da ake laqana mutum la ilaha illallah abu na biyu daga cikin alamomin cewa mutum yayi kyakkyawan cikawa shine al-mautu bi rashhil jabin mutum ya mutu a goshin shi da jibi bimana yana mutuwa goshin shi gaba din yayi jibi idan ko zo ka same shi a wannan yanayin alama ce akan yayi kyakkyawan cikawa a lokacin da ran shi zai huta goshin shi gaba daya kajibi malici li hadisi buraida bin hasib al-hasib radiyallahu anhu annahu kana bi khurasan al-hasib ya kasance a khurasan fa'ada akhallahu sai ya ziyarci wani dan uwan shi wanda bayyana lahiya wa huwa marid dan wannan shi a cikin halin rashin lahiya fa wajadahu bil maut sai ya same shi dab da mutuwa imana yana dab da ya mutu sai gashi shi kuma ya shigo wa idha huwa bi araqi jabinihi sai gashi kuma ana goshin shi gaba ɗaya ya keto da jibi fa qala allahu akbar sai yake cewa allahu akbar kenan bore da yake cewa allahu akbar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon allah tsira da amincin allah subhanahu wataala a gare shi yana cewa mautul mu'mini bi araqil jabin mutuwan mai imani yana tabbata da jibin goshi kenan duk mutumin da ya mutu aka samu jibi a goshin shi ko kuma lokacin da ya zo mutuwa alama ce akan cewa wannan bawan Allah zai kyakkyawan cikawa ko kuma yayi kyakkyawan cikawa akhrajahu ahmad wa siyaq lahu wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa ibn hibban wa al-hakim wa at-tayalisi kenan wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce ma yake cewa sahihun ala shartu muslim wa wafaqahu az-zahabi ma yace wa fihi nazarun la majala li dhikrihi huna dinda cewa akwai maganganun da malam shi albani yake cewa zai akan wannan hadisin amma la majala li dhikrihi huna yace ba za mu ambaci bayani anan ba sai zuwa ga malam zai ƙara bayani kenan akan abin da ya shahi shi wannan hadisi wanda yake magana akan mutuwan mutum a lokacin da akwai jibi a goshin shi kenan iya ɗaya daga cikin alama na cewa lalle wani ya kyakkyawan cikawa to alamomi ne da yawa za su tunkari kusan alama wajen goma ko kusa da haka nan kenan insha Allah za mu ji da na uku da wani za su biyo a bayan shi a sati mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah.